Al-Hakami radiyallahu anhu shi ya mata sallah aka binne ta a Baqi'ul Garqadi. Allah ya tsarfa mana albarkata. Sai mai ɗakin Annabi alaihi salamu ta tara ita ce Ummu Habiba radiyallahu anha. Ita kuma an ce sunan ta Ramla. A bisa ingantacciyar magana wata ba da aka ce sunan ta Hindu. Amma an yi mata alkunya da Ummu Habiba saboda yadda ta haifa lokacin da aka hijira da ita zuwa Habasha. Ita ma tana daga cikin mata hudu da aka hijira da su zuwa Habasha tare da mijinta Ubaidillahi ibn Jahash suka tafi. Ita Ummu Salama mahaifinta shine Abu Sufyan Sakarbun Harbin Sari dan Harb, wato Abu Sufyan da ake kiransa sarkin Makka, shi kuma Harb dan Umayya, shi kuma Umayya dan Abd Shams, shi kuma Abd Shams dan Abd Munafi, shi kuma Abd Munafi dan Qusay, shi kuma Qusay dan Kilab, shi kuma Kilab dan Murrata, shi kuma Murrata dan Ka'ab, shi kuma Ka'ab dan Lu'ay. Shi ma dai yana da dangantaka da Annabi alaihi salamu ta kakanni. Sannan mahaifiyarta ita ce Safiya bintu Abil As ibn Umayya, ita kuma ammar Sina Usman ibn Affan radhiyallahu anha. To halinta ita Ummu Habiba kafin Annabi alaihi salamu aure ta, ta kasance tana karkashin mijinta Ubaidillahi dan Jahash wanda suka hijira tare da shi zuwa Habasha. Sai hawa ya fada masa ya rida bar musulunci ya shiga shan giya, auren in mutu a haka, kuma shi a haka ya mutu a cikin shan giyarsa da kafirci ya koma Kirista. Saboda haka ita Ummu Habiba sai ta zauna a Habasha ba ta da kowa. Mijin da suka je da shi ya yi rida, ba dangin iya baba na baba. In kuma ta dawo Makka, mahaifinta shine shugaban kafirci na Makka wanda yake jan yaki da Annabi alaihi salamu, ga kuma yan uwanta duk dai a cikin wannan suke, ga irin su Hindu. Matar mahaifin nata duk abu ne zai mata zafi. Saboda haka Annabi alaihi salatu wassalam da ya duba irin halin da take ciki na matsuwa, yana ganin za ta tozalta, sai ya aika Amr ibn Umayyah ad-Damri, yace da shi je gurin Najashi, yace Najashi ya nema masa auren Ummu Habiba radhiyallahu anha. Aka kira, aka fada masa, Najashi ya tara masu hijiran nan, yace to ga abin da Annabi alaihi salam ya zo da shi. Saboda haka ita Ummu Habiba sai ta yadda Amr ibn Umayyah ad-Damri ya zama waliyinta. Najashi ya hudu ba ya godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, ce ga abin da Annabi alaihi salam ya turo ni. Shi kuma Amr ibn Umayyah ad-Damri ya hudu ba yace na aurawa Annabi alaihi salam ita. Shi kuma Najashi yace ya karba, aka kawo dinare 400, wata fadar aka ce dirhami 4000 aka bayar. Najashi yace na wakilci Annabi alaihi salam biya masa, shine aka bada sadakin ta radhiyallahu anha. To sai matsayin mahaifinta, yana cikin sarautar Makka, yana cikin kafirci, da yaji an ce Annabi alaihi salamu ya auri Yarsa, aka zo tsegumi aka fada, sai ce huwal fahalu la yakudahu anfuhu, ai gwarzo ne, ba wanda zai ki hudda da shi, ba za a iya ci a turmuzi hancinsa ba, kuma ina son ya ci gaba da aurenta makar ya sake ta. Yayin munna da shi, saboda kowa ya san Annabi sama gwarzo ne, ya ansa sunansa a ko ina ake. Saboda haka ba wani mutum ko mun kiyaya da rigiman aka ci annabi zai wata hudda da shi zai so, saboda ya san da wanda yake hudda ko da yana cikin kafircin kuwa. Sai rasuwata radiyallahu anha, ita ma ta rasu a Madina a shekara ta 44 ko shekara ta 42 ko da 50 ko kuma 55. An ce lokacin da za ta rasu, ita Ummu Habiba radiyallahu anha ta kirawo Aisha, ta ce da ita, to ni fa rasuwa zan yi, manya zama na kishi, zaman kishi kuma ana samun abubuwa iri-iri, to a yau mi sulhu, ki yafe min duk abin da na miki, ni kuma na yafe miki duk abin da kika mun. Sai Aisha ta ce shikenan na yadda, duk abin da kika mun Ummu Habiba na yafe miki. Ta ce ni kuma duk abin da kika mun na yafe miki. Sannan suka sake neman gafarar Ubangiji subhanahu wataala, to Allah madaukin sarki kuma ya karɓi ransa. Wannan sun ajiye mana darasin da ya kamata mata in sun yi balahirar kishi to su ajiye, saboda Allah ba zai raga wa kowa ba. In kiyama ta tashi, wacce ta cuci wata akan mazaunin wato zaman kishi, Allah ba zai dada wannan ba. Allah don ba azzalimi bane, adali ne, ya riga ya aje ka'ida, shine maliki yawmiddin. Saboda haka suka warware wannan, suka yi sulhu, sannan Allah ya karbaranta. To haka aka yi ma da Aisha radhiyallahu anha da Ummu Salama, ita ma da aka dinga wannan, sai da suka yi sulhu.